Haka mai wuya.
Ghana, ayyukan da NPP suka yi, yana da kowa la gani, mutane na mutuwa kan kidini. Ba kudi a ji a support su. Yanzu inda muke ganin da kowa ya sani, lokaci President Mahama da lokaci Mahmud Bawumia, kowa ya sani. Wurin da mutane ya yaudara ne, yau ana jikiki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yanzu ne ke an gama zaɓa a Amerika, hankalinmu ya juya kuma ƙasar Ghana, wacce abin da ya faru a Amerika kusan shi za a sake maimaitawa can Ghana din. Kamar yadda aka yi a nan Amerika, inda Donald Trump na jam'iyyar Republican ya gwabza da mataimakin shugaban Amerika din Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat, a can Ghana ma za a kwafa ta ne tsakanin wani tsohon shugaba na ƙasar Ghana, wato John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC, wanda ya mulkin Ghana daga shekarar 2012 har zuwa 2017, da kuma mataimakin shugaban ƙasar Ghana na yanzu, wato Muhammad Bawumia ɗan jam'iyyar NPP. Saboda haka abin da ya bambanta zaɓen Amurka da na Ghana shi ne cewa a can Ghana ɗin maza biyu ne kawai suke fafatawa, yayin da a nan Amurka tsakanin namiji da mace ne aka fafata. To shi wannan zaɓen dai da za a yi tsakanin shi John Dramani Mahama ɗan shekaru 65 da kuma shi Muhammad Bawumia ɗan shekaru 60, wato za a yi shi ne ran 7 ga watan Disamba nan mai zuwa, inda su biyu ɗin suke gwagwarmayar neman su mai gurbin shugaba Nana Akufo Addo, wanda zai sauka daga kujerarsa ta mulki in Allah ya kama cikin watan Janairun sabon shekara, bayan ya kammala wa'adoji guda biyu na shugabancin wannan ƙasa da Allah ya azurta ta, da tarin zinari da kuma koko. Akwai ƙananan 'yan takara masu son su shiga wannan zaɓe a can Ghana ɗin, irin su Alan Kerry Matten na jam'iyyar Movement for Change, da kuma Nana Kwame Bediako na New Force, jam'iyyar New Force kenan. To amma dai jin da kowa yake yi shi ne cewa zaɓen nan dai tsakanin waɗannan mutane biyu ne, wato Mahama da Bawumia. To kamar kowane zaɓe, shi ma wannan zaɓe na Ghana yana da bambancin ra'ayoyi a tsakanin masu jefa ƙuri'a, inda wannan yake goyon bayan wancan, wancan yake goyon bayan wannan.
Sunana Abubakar Muhammad, Ghana, Accra. Zaɓen da za a yi Ghana on the 7th December, ina jin presidential candidate in NDC John Dramani Mahama shi zai lashe zaɓe. Hujja shi ne kan economy, rayuwa ya yi tsada, ga adan abinci, economy ya collapse. To akan wannan ne nake jin Ghanaians za su duba su zaɓi John Dramani Mahama, saboda su sati jaraba shi yanda America suka jaraba Trump.
Sunana Abubakar Ismail Hamza, Accra, Ghana. To jama'a, inda a nawa gani dai insha Allah His Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia zai lashe zaɓen ga. Ghana mun yi nisa cikin demokradiyya, da yau Ghana ya wuce ya tsaya bisa economy kawai ya yi zaɓe. Gaskiya ne gari ya yi ƙarfi, kuma gari ya yi ƙarfi ba Ghana kawai ba ne, duniya duka ne ta yi ƙarfi, kuma kowa ya san da haka.
To haka ne. To dangane da wannan zaɓe na Ghana ne, yau za mu fara kawo muku muhara kan zaɓen, inda kuma shi wakilinmu na can birnin Accra, wato Ridwan Abbas, ya gayyato manyan jami'an watsa labarai ko harkokin sadarwa na jam'iyyun guda biyu domin su fuskanci juna dangane da wa zai shiga wannan fadar mulki ta Jubilee House da ke birnin Accra.
Assalamu alaikum jama'a masu saurare, barkamu da warhaka. Yau likafar tamu ta yi taki ne zuwa kasar Ghana, inda za mu shiga fagen siyasa. Za mu tattauna da jami'an manyan jam'iyyun siyasa guda biyu a nan kasar, jam'iyyar NPP mai mulki da jam'iyyar NDC babban jam'iyyar da ke adawa. Tare da ni ta yin wannan tattaunawa akwai Usman Audu, wadda shi ne communication officer na jam'iyyar NPP mai mulki, yana mazaɓar Odudio Diyo. Sai kuma Alhaji Jibril Maisu, communication officer mazaɓar Ayawa Suna. To jama'a, barkanmu da warhaka.
Barka ta ji.
Yawwa, za mu dubi yanayin da ƙasar mu ke ciki. Za mu fara ne da hali na tattalin arziki ƙasar nan. Kamar tarin ƙasashe na duniya suna fuskantar matsi na tattalin arziki, jama'a ko kowa na kokawa me sababin haka me ya kawo haka ka an zan mun matakai ake dauka domin kawo wannan lamari a samu saukin sa zamu fara da kai da yake kai ne jami'iyyar da ke mulki Usman Audu bismillah ni zaka ce mana
garin ga kowa ya san tunda shugaban kasa da Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da mataimakin shi Dr. Muhammad Bello suka zo kan mulki abin da suka gani da suka zo gaskiya ka duba from da suka zo up to 2019 ababin da suka yi yanda garin ga ke tafiya daga baya muka ga wani abu ya zo da duniya duka baki da yaji face covid covid ya zo koyayi ba aiki komai ya karfi cikin garin ga amma da kokarin su da kwazon su da ayyukan da suka yi suka fight covid yatte economy da zuwa yana kokari na wani aka fara fada wani garin ga ka san duniya dai wala bai samu dan wanka duniya ta baka domin muna akwai sai da sai wanka tsakanin mu ko duniya ga duka baki daya isa ba abin da yanzu kibar abubuwan ya bara guje ya bata amma in ka duba ayyukan da shugaban kasa yayi tun lokacin da abubuwan bara kunci up to yau ka ganka kamar zuwa economy ga muke da shinga first quarter ya grow 4.7% shi bara kamar ababa ya fara tashiwa ka duba wani lokaci mun samu garin ga ya suna inflation ya kai up to 53% ya hau bisa wanda muke magana ga yanzu 20.1 ababa la komo wa lafiya in ka duba da wani challenge da gwamnati ga muke da shi ne gaskiya ka faɗi ne exchange rate duba exchange rate da ke tafiya nan ya hau shi ya faɗi kowanne gwamnatin da zai zo la samu wannan challenge amma ka duba ayyukan da shugaban kasa yayi domin ya san duniya baki da damuwa ya zo ka duba su ya ce sun da ya kawo inda ya tanye talakawa da wasu da kudi dan la taimaka da ya tanye mutane su ta ci wannan hali
can baya kun nuna cewar covid 19 shine sanadin matsin da aka shiga akwai waɗansu kuma ainihin fagen ko kuma da fannin karatu da ke nuna cewa ai covid 19 irin kuɗi da ya shigo mana ci gaba ya kai mu gaba ya kai mu sa'an nan to in hakan ne din lalle covid 19 shi ya kawo wancan matsalar to wannan karon menene kuma sanadin
in ka duba wani ya ce ma kamar covid 19 mun samu kudi in ka duba for a year ni aka ce maka economy gwamnati da ke cikin ta odin da yake samun kudin shi ne abin da taxes din da ake biya for one year ba biyan taxes yan ayyuka na gida na biyan su ba su zuwa aiki kowane gwamnati aikin gwamnati na zama gida ma ana biyan shi kudin da aka kawo wannan ayyukan da aka yi da shi after ka ta tuna kamar lokacin da aka zo cikin covid 19 ba mutane loans
a matsayin ku masu gwamnati ya kuka tsaya ba ku karban tax ya me ya
covid 19 so yeah ba aikin da ake yi
na
an ce ko ya zama gidan ka tuna duniya baki da duka ce ko ya zama gida ba wani aikin da ake zuwa ba sai da cewa in aka fita ma an dogara gudu da aka kace ba ka tiya kan ka tuna kuma batun ruwa da batun light an rage na ga ce ko domin san azin abin da mutane alayya da mutane ke ci
wannan wato man jini rikon naku kenan bari mu koma wurin dan uwa Jibril Maisu ka ji abin da dan wanka ya faɗa ko kuma kun taba mulki amma muna jin irin korafin da kuke yi halin da sun ka shiga a halin yanzu me kuke yi ko kuma dai me za ku ci shi ne sanadi ko ainihin gurin lamarin daga can gurin ku ya so mu ne
azam abin da ke cikin ni biswa muke mama saurare wanga program kuma akwai a taurin bangare NPP ta ganda abin da masu sayi ne su zo suna ba da mutane akwai so ga mam abin da muka fadan nan ba mu san aka abin yake ba
wani abu suka fada
ta ga before 2016 eh sun bar kuwa san kamar su ne suna da zuwa su magance covid
matsayin da ake ciki
yes
na'am
saboda sun bar mu sun ce wa kaman ba ko lokacin da aka yi sirri da kuma tinki wan sirri nan suna yin wannan abu bai ba me yasa ne kamar yanda mataimakin shugaban kasa Mahmud Bawumia yake ce kaman abin ga shi ya taba aiki daga abin ga Bank of Ghana
na'am
kudi na nan ya za a bari ana sirri tinki wan sirri wannan abu bai ba in suka zo ya zo kasa lokacin da mutum galon na fuel petrol 60 cedis no galon yanzu an da su ne zaka ka gani 1 liter ma 50 cedis
su ne su goma sha biyar
yes liter ma wo amma lokacin president Mahama ganin duka 14 cedis 20 cedis ka bi abin da a saki mulki na'am su mura sai kamar su suke da suke da ilimi komin da za su su magance komi garin da yau lokacin President Mahama muna da rigiya da yani na oil field kafin mu tashi President Mills da Lake da Mahama sun kare rigiya biyu aka ba su yau lokacin da President Mahama muka zo na kan mulki saboda ko bashin da ake bi 122 yanzu za mu 668 bashin da za a yi
kan da 22 yanzu nawa kace
yanzu 658 billion dollars wani tsabari ke kuma wannan yin abin da turawa suka ce kuma too much is given much is expected
nawa
ba ciwon da ya kawo matsala ba ne it's lack of incompetence lack of surutun da suke mutane ba sun abin da ke cikin ba ana fadi musu kan ba kuyyar magana sun bar mutane gane sun yi da su duba inda muke yi zuwa kan ga lokacin President Mahama in ka ba da 40 da ana ba ka dola ɗaya yanzu dole na 15-16 cedi ko mu ya bala ku
ce za ka ji kamar yadda dan uwanka ke magana
eh wannan
shugan cutar COVID-19 ya addabi ya dami ba gane kadai ba
wannan COVID-19 suke fadi wannan wannan suke fatuwa wai excuse ne COVID-19 da yanzu nan mun samu kudi kusa da miliyan 30 billion wani suna ce kamar kalubale bala'i ne da ya zo kowane kasa ko amma mun ce kamar Ghana ma blessing ne saboda mun samu 30 billion Ghana su in ka duba 2022 or 2020 audited general report with out of 30 billion now abin da suka amfani da shi shine 12 billion
daga 30 million 30
yes
amma suka kashe million goma sha biyu
yes sauran duka ana ta mai ina yi su su account
sun ba mu ruwa su yi kyauta ba a biya kaga kaga tarki haka sun karika kaga me zaka ce
kaga akwai wanda yanzu eh muna kan saduwa da communicators na NPP
na
biyo mu sun bar fadi wannan magana saboda ni
to madalla to lau zamu jabirce sai Allah ya kai mu rana wace mu dawo mu ci gaba inda kuma daga cikin abubuwan da zamu tabo har da tambayar me yasa jam'iyyar NPP da ke mulki yanzu a Ghana ta kashi ci gaba da gabatar da shirin nan na bayar da wuta da ruwa kyauta ga mutanen Ghana kamar yadda jam'iyya ko kuma gwamnati NDC ta yi a can baya to da haka muke muku bankwana muna godiya ga shi wakilin namu Ridwan Abbas da kuma bakin nasa Usman Abdu da Jibril Maestro a madadin su Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington.